إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai wanda ya datar da mu a daidai wannan lokaci mai albarka a wannan radio tamu ta Al-Huda Zandar, domin gabatar da shiri wanda aka saba a kowace ranar Laraba daga ƙarfe 8 zuwa 9, shiri mai taken addini wal akhlaq, wato addini da halaye. Mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwanku Abu Fatima Abdullahi Muhammad Uthman. ‘Yan uwa musulmai, darasin da ya gabata a cikin wannan shiri namu mai albarka, muna bayani akan abinda ake kira da at-ta'affuf, wato kamewa, wanda ‘yan uwa musulmai lalle yana daga cikin siffofi masu kyawu, halaye da ɗabi'u na gari mutum ya zamanto mai kame, ka kame kanka game da abubuwan da addinin musulunci ya haramta, kiyaye zuciya, kiyaye hannaye, kare kanka daga dukkan abin da zai kai ka zuwa ga halaka. Bayan haka mun yi bayani akan gaba, wadda take bayani akan mahimmancin kamewa, shine lalle mutum ya kame halshen shi, wanda halshen nan zai iya kai ka ko ya kai ki zuwa ga halaka. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da zai yi magana, maganar da zaka furta ka kiyaye, ka tattauna, ka kula, ka san da cewa magana ce ta kirki, ta gaskiya. Manzo Allah ya ce, idan ka san maganar da zaka faɗa ba alkhairi bane, to ka kame bakinka shi yahi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sai manzo Allah ya ce, falyakul khairan aw liyasmut. Duk mutumin da yayi imani da Allah, yayi imani da ranar lahira, ya san Allah zai yi mishi sakamako, to yayi kokari idan zai yi magana ya faɗa alkhairi, idan ba alkhairi bane sai ya shiru. Yan uwa, abinda nake so a yau mu tattauna a wannan majalisi namu mai albarka yana daga cikin bangare na kamewa, shine mutun ya kare kanshi an-nazaru ila al-haram, mutun ya kare kanshi game da kallo idanuwa guda biyu wanda Allah ya baka ko ya baki, wanda suke matsayin alkhairi da ni'ima daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala, ba tare da ka bashi komai ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wannan ni'ima. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta cewa ka kare wannan ni'ima, ka kiyaye ta. Wallahi, ido yana matsayin amana a gare ka ko a gare ki, ya ƴan uwa musulmai. Kar ka taɓa ɗauka da ɗaya rana cewa dukkan ababen da kake kallo kana da dama ko kana da intin da zaka kalle su, babu wanda yake da iko a kanka. Wallahi, kai kuskure. ‘Yan uwa musulmi, lalle ido amana ce, kuma duk wata amana kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ce a gobe kiyama za a tambaye mu a kanta, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Duk wata amanar da aka damƙa maka a matsayinka na ɗan adam, gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tsida ka, ya tambaye ka game da waɗannan amana wadda ya baka, amana ta ji, amana ta gani, amana ta tahiya, duk wani ababen da ka sani wanda dan adam ba zai iya bada kuɗi a bashi su ba, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya baka da ganin damashi karkashin mulki da iko nashi, karkashin abin da ya tsara da hikimomi nashi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar maka waɗannan ababe. To da haka dan uwa musulmi, kai kokari ka kiyaye, ya zamanto kana da takatsantsan, ba komai bane zaka aikata a nan duniya a matsayin kai dan adam mai hankali. Ka kula halshenka, kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata, halshe amana ne. Manzo sallallahu alaihi wasallama yace ma wani sahabi, kuffa alayka haza, kaga wannan bakin naka, kai kokari ka kiyaye shi, ka kare, ka tsare dan uwa musulmi. Ba komai bane zaka faɗa, ba kowane labari bane dan ganin damakka, ba kowace hira bace ta dace, ba kowane ababe bane ake faɗa. Manzo Allah yake ce ma sahabi, kuffa alayka haza, kiyaye, ka kame wannan halshen naka da kake gani. Wannan sahabi yayi mamaki, manzo Allah yanzu za ka kama mu dalilin maganganun da muke faɗa? Manzo Allah yace eh, ya tabbatar da shi akan haka, habawa ne. Manzo Allah yace yo, kai baka san ba duk wani dalili na ajehu dan adam daga cikin wuta yana biyo bayan ababen da yake furtawa ne, da ababen da yake aikatawa na halshe da makamancin haka. Da haka ɗan uwa musulmai, tsarin karatun namu a kowace ranar Laraba za mu kawo ayoyi na Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganu na malamai akan dukkan nukta ko gaba wadda muka ɗauko wadda za mu tattauna. Dan haka nake cewa ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana a cikin suratul Nahl. Allah yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Ya ku ƴan uwa musulmai, ko ya kai dan adam, Allah da kake ji ana bada labari, Allah da ya halicce ka shine ya fitar da ku min butuni ummahatikum, duk wani dan adam daga cikin mahaifiyar shi. Sai Allah ya ce la ta'lamuna shay'an, lokacin da Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifanku, ba ku san ba komai, ba ka san ba komai, ke ma ba ki san ba komai. Haka Allah ya halicce ku ya kawo ku duniya, haka Allah ya halicce mu ya kawo mu duniya. Sai ya ce wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, lokaci guda Allah nan subhanahu wa ta'ala sai ya sanya muku ji, as-sam'a wal absar, da gani, wato idanuwa, wal af'idata la'allakum tashkurun. Haka Allah madaukakin sarki ya baku hankali, ya baku zukata, domin mi? Sai Allah ya ce la'allakum tashkurun, dan ku yi godiya ga Allah madaukakin sarki. Haka ɗan uwa musulmai, wannan ni'ima ce, ni'imar ji, Allah ya baka dama da izini na sauraro, in an yi magana zaka fahimci mi ake so da wannan magana, kai ne ake ma magana ko waninka? Wannan izini ne daga Ubangijinka Allah madaukakin sarki. Allah ya baka gani, wannan gani zaka ga abinda yake faruwa a gabanka ko bayanka, ba dan komai ba, dan ka tattamce ka san girman Allah subhanahu wa ta'ala. Ganin dama Allah ne ya yi maka wannan ni'ima, Allah ya yi muku hankula da zukata. Karshe Allah ke cewa la'allakum tashkurun, saboda ku tattara gabaki ɗaya ku rika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. ƴan uwa musulmai, ana godiya Allah subhanahu wa ta'ala da mi? Da ni'imomi, da ibada. Zaka gode ma Allah da bauta mishi cikin ababen da ya yi umarni, shari'a, addinin musulunci, abinda Allah yake so zaka aikata su, wannan shine godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda Allah yake cewa duk mutumin da ya zamanto yana godiya gawa ga Allah, to tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai yawaita ni'ima a gare shi. Wannan aya ta farko kenan. ƴan uwa musulmai, aya ta biyu cikin suratu Sajada, Allah yake cewa wa huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a wal absar, Allah nan shine ya tsara, ya halitta muku ji, wal absar, da gani, kwayar ido, da izinin damar ganin abin da yake cikin ido, abin da yake gabanka, abin da yake faruwa, ka tattamce menene wannan, wannan mota ce, wannan moto ne, wannan gida ne, wannan izini ne daga mahaliccinka Allah subhanahu wa ta'ala. Sai yake cewa Allah nan shi ya halitta muku haka, kuma shi ya ba ku damar haka. Karshe yace wal afida, da kuma zukata, da hankula, qalilan ma tashkurun, Allah ce kadan ne daga cikin mutane suke godiya ga Allah, kadan ne suka san da wannan ni'ima ce. Me ya dace da wannan ni'ima in sanya ta cikin ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ke bukata? Da haka dan uwa musulmi, kai da Allah madaukakin sarki ya baka gani, kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka damar ka saurari magana, ka tattamci, ya baka hankali, wallahi Allah bai barka ba karazibi, ya dora ka akan wani tafarki wanda ake kiran shi tafarki na addini, wanda kuma shine Allah subhanahu wa ta'ala yake so ka rayu akan shi. Allah bai yi ka ba dan ka yi abin da kaga dama, ka kalli abin da kake so, abin da ya raya maka ko ya kayatar da kai shine zaka aikata, a'a, kalla. Da haka anan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kadan ne daga cikin mutane masu godiyar Allah. Ka san da idan nan da Allah ya yi maka amana ce, Allah ya yi mani idanuwa bai bar ni ba haka nan, Allah subhanahu wa ta'ala ya bani damar gani, me ya dace in kalla? Shin Allah subhanahu wa ta'ala ya bar ni in kalli haramun, ko kuma a'a? Shin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi mani umarni da in kalli abin da na ga dama? Wanda ka duba a yau, musiba ƴan uwa musulmai ta kai mu zuwa ga dan adam zaka ga yana kallon abin da ya ga dama, abin da yake so. Yaran mu, manyan mu, mazan mu da matan mu, har ya kai mun wayi gari ba ma tattamcewa wannan halak ne ko kuma haramun ne. To dan haka ƴan uwa musulmai, shine lalle maudu'in namu yana bayani akan mahimmancin idanu. Ka kame kanka, in kame kaina, mu kame kawunan mu, kar ya zamanto muna kallon ababen da addinin musulunci ya haramta mana, kar ya zamanto kana kallon abin da addinin musulunci bai yarda ba. Kar ka raya mu zuciyarka cewa kana da dama ka kalli abin da kake so a lokacin da kaga dama, wannan zai kai ka zuwa ga hushin Allah subhanahu wa ta'ala. Anan malamai suka ce wajibun alaina an nastahi min sahibi hadhihi ni'am, wato lalle ya wajaba a gare mu, mu musulmai, mu rika godiya, mu ji kunya daga waɗanda ko wanda Allah madaukakin sarki ya yi mana waɗannan ni'imomi, Allah da ya yi mana ni'imomi waɗannan barkatai, ji da gani da zukata da hankula, Allah ya ba mu damar ababe masu yawa. Me ya dace mu ji kunya Allah subhanahu wa ta'ala? Dan uwa musulmi, shin kana jin kunya Allah madaukakin sarki? Ababen da kake laɓewa kana aikatawa, kana ganin ba wanda ya san ka, ka samu kanka a wani gari ko cikin wata unguwa, daga kai sai mahaliccinka zaka shiga salularka ka kalli ababen da shari'ar musulunci bata yarda ba, shin kana tana da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka? Malamai suka ce wa nuraqibahu fala nanzura ila alharam, Allah da ya yi mana waɗannan ababe ya kamata mu kula, mu kiyaye, mu ji kunyar shi. Kar ya zamanto ko da yaushe muna kallon zuwa kallo zuwa ga haramun, abinda Allah madaukakin sarki bai halatta mana ba. Wa an nusakhiraha fi ma yarda rabbuna, ya kamata idanu, kunnuwa, hannaye, kawahuwa da makamancin haka na ni'imomi, ƴan uwa musulmai, mu sanya su cikin ababen da Allah madaukakin sarki ya yarda da su. Dan uwa, yau da zaka wayi gari, Allah subhanahu wa ta'ala ya amshe maka waɗannan idanu guda biyu, ina ne zaka kai ƙara Allah madaukakin sarki? Sai ka faɗa mini wani likita ne zai mayar maka da waɗannan idanu guda biyu domin ya baka dama da izini na ka rika ganin abin da kaga dama. Amma gabaki ɗaya mun manta da waɗannan abubuwa. Allah subhanahu wa ta'ala mai haƙuri ne, Allah mai jin ƙai ne, Allah yana talala ga duk mutumin da ya zamanto yana saba mishi saboda wata rana, ranar da za a yi mishi sakamako a kanta. Malamai suke cewa wa na'lamu anna gadan nus'al amma nazarna bi absarina, wajibi ne ɗan uwa musulmai mu san da cewa lalle gobe, goben nan da ake bada labari, wallahi goben nan za ta tabbata. Allah ya ce inna wa'dallahi haqq, lalle alƙawalin Allah gaskiya ne, ababen da kake ji ana faɗa a wa'azi, zaka wayi gari ka ganka kwaram ga kai ga mahallicinka, kuma tambayoyi da ake tabbatarwa wallahi Allah zai tambaye mu a game da ni'imomin da yayi mana. Anan malamai suka ce lalle Allah zai yi mana tambaya nus'al amma nazarna, game da dukkan ababen da muke kallo bi absarina, da idanuwanmu. Idanka me ka kalla da shi, samartaka ka lokacin da Allah madaukakin sarki ya kadarta ka tashi shekarar ka 15 16 17 18 ka mallaki hankalinka, an fara rubuta maka daidanka da ba daidai ba, to rayuwarka ina ka sanya ta? Shin ka sanya ta cikin tafarkin addinin musulunci ko kuma a'a? Kokarinka kullun ka je ka saba ma Allah mahaliccinka, ko kuma a'a tunaninka kullun bari ka yi abin da ka ga dama lokacinka ne, ba wanda ya isa ya shiga damarka da lokacinka, ba wanda ya isa ya yi maka magana ya hana ka. Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana cikin suratul Isra, Allah yake cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Ya kai dan uwa musulmi, ya kai dan adam, ka san da cewa lalle ji da gani, inji Allah subhanahu wa ta'ala, ji da gani da abin da ya shafi zukata, Allah ce kullu ula'ika, wallahi gabaki ɗayan su anhu mas'ula, za a tambaye ka, ke ma za a tambaye ki. Allah bai yi mana su ba haka nan banza mu yi su memory a nan duniya, mu kalli ababen da za su kai mu zuwa ga halaka, Allah bai yi su don wannan ba. To anan Allah yake cewa lalle ji da gani da kake gani, ko da kake jin labari, ababen da kake gani a jikinka, ni'imomin da Allah ya tabbatar maka, wallahi gabaki ɗayan su Allah ce kullu ula'ika kana anhu mas'ula, za a tambaye ka akan su. Don haka dan uwa musulmi, wajibi ne a gare ka ka kiyaye, wajibi ne a gare mu gabaki ɗaya mu kiyaye yaran mu da manyan mu, lattijawan mu da matasan mu, kar ya zamanto gabaki ɗaya mu mun fantsama zuwa ga kallon haramun. Wannan abin zai kai mu zuwa ga samun hushin Allah subhanahu wa ta'ala. Wani wuri Allah ke cewa game da kare gannai, qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un. Wato Allah subhanahu wa ta'ala yake fada ma manzan Allah, qul, ya manzan Allah fada ma mumminai, qul lilmu'minin, sai Allah ce yaghuddu min absarihim, ai wa musulmai nan ho Allah da ya halitce mu shine yake fada ka kare ganinka, mu kare gannan mu, kar ya zamanto muna kallon haramun. Yace wa yahfazu furujahum, su kare gaban su, farjin su. Allah ce zalika azka lahum, wannan shine yahi tsarkaka a rayuwar su. Musulmai bayin Allah na gari suna kiyaye gannan su, ba sa kallon haramun, ba sa kallon matan da ba nasu ba, ba sa zuwa kalle-kallen abin da shari'a ba ta yarda da shi ba, kaɗe-kaɗe, wasanni, gurimi, orkestra da sauransu, wallahi ƴan uwa haramun ne. Kuma a gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye mu lokutanmu da muka bada gabaki ɗaya zuwa kallon ababen da shari'ar musulunci ba ta yarda da su ba. To anan dai Allah yake cewa ya manzo Allah faɗa mu mummunai su kiyaye gannansu, ka kare ganinka, kar ka rika duba zuwa ga haramun, kar ka rika duba zuwa ga saban Allah, kar ka sanya ma wayarka abinda zaka ji kunya Allah, zaka ji kunyan manzon Allah, zaka ji kunya al'umman musulmai. Ɗan uwa nawa ne yau zaka tarda salular su, ba komai bane yake cikin ta, face batsa, alfasha, ababen da sun saba ma shari'a, sun saba ma hankali. Wani zaka ga baya da aiki sai kallon hotunan mata, zai cika salular shi da hotunan mata, mata na banza, alfasha, bidiyo, wake-wake, ɗan uwa ina za mu sanya kanmu? Allah nan yana ganin mu, kuma yana nan a madakata. Inna rabbaka labil mirsad, wallahi Allah yana jiran mu, wallahi Allah zai yi mana hisabi. Kai da kake tunanin ba mai ganinka, daga kai sai salularka, daga kai sai ordinator ɗinka, daga kai sai mahallicinka a cikin biro, ba wanda yake lura da kai, rayuwarka kana yin ta prive, ba wanda ya isa ya shiga. Wallahi akwai mala’iku a tare da kai, suna rubuta ababen da kake aikatawa. Allah subhanahu wa ta’ala ya ce, ku kare, ku kiyaye, ku tsare gannanku, karya kai ku zuwa ga hallaka, haka kuma ku kiyaye farjinku. Karka aikata alfasha ta zina, haramun. Allah ke cewa wala taqrabu zina, bayin Allah karku kusanci zina, haramun ne. Allah ya hana, cin mutunci ne ga al'umma. Walakanta ɗan adam ne mutum ya je yayi zina, alhali addinin musulunci bai yarda ba. Kai da kake zina, kana tunanin yau ko gobe za ka ai hidiya, ba ka tunanin wannan musiba ta same ta. Dan uwa musulmi kana da mahaifiya, ba ka tsoro a yi zina da mahaifiyarka. Dan uwa musulmi kana da yaya ko kanwa, lokacin da za ka yi zina da ɗiyan mutane, ba ka tunanin su ma ɗiyan wasu ne, kannun wasu ne, yayun wasu ne. Da haka addinin musulunci ya haramta mana yin zina da duk wata hanya wadda za ta kai mu zuwa ga zina. Wallahi ɗan uwa, ka duk mutumin da yake kallon batsa, kallon funafunai na banza, sauraron abin da bai dace ba, idan ka zai rika kallon abin da yake haramun, mata na banza, wallahi karshe za ka aifka cikin zina. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. To anan malamai suka ce wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala, amrun rabbani, umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ga mazajen mummunai su kare gannansu, su kiyaye, kar wannan ido ya kai ka zuwa ga hallaka. Ba a kare ba, sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma manzan Allah, wa qul lil mu'minat, ya manzan Allah faɗa ma ‘yan uwa mata mummunai su masu kiyaye, yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, ina abun bai takaita ba zuwa ga mazaje kadai. Ya ke ‘yan uwa musulmai, ke ma haramun ne a gare ki, ki rika duba zuwa ga mazajen da ba naki ba, ba muharramanki ba, kallan haramun zuwa wurin kaɗe-kaɗe, sauraron abubuwan da ba su dace ba, ki sanya masalulaki ababen da Allah da manzan Allah sun hana. Ba kya tunanin Allah subhanahu wa ta'ala zai yi miki hisabi? Ba kya tunanin tsayuwarki gaban Allah subhanahu wa ta'ala? Ba kya tunanin tarbiyyar ‘ya’yanki da ababen da kike aikatawa sun saba ma hankali da shari'a ta musulunci? Wallahi wajibi ne mu kiyaye. Duk mutumin da yake son tsira a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, samu alkhairi na rayuwar duniya da lakhira, ya kiyaye doka wadda ta fito kai tsaye daga wurin wa, wurin mahalicinmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ana Allah yake cewa qul lil mu'minat, ya manzo Allah faɗa ma ‘yan uwa mata su ma su kiyaye, su kare gannansu, kar su kalli haramun, kar su kalli abin da ya saba ma shari'a. Duba zuwa ga mazaje, duba zuwa ga ababen da shari'a ba ta yarda da su ba, da makamancin haka. Allah ce wa yahfazna furujahunna, su ma su kare gabansu, su kiyaye, wanda yana daga cikin siffofin mummunai. In ka duba cikin suratul mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala ya zano wasu siffofi na musamman na bayin Allah nagari. Karshe Allah ke cewa ula'ika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, wanda suka siffantu da waɗannan siffofi, wallahi su ne za a gadar ma da gidan aljanna, aljanna Firdaus, Allah ka sanya mu cikin ta. Allah ke cewa su ne Allah ya yi musu alkawari zai sanya su cikin gidan aljanna. Dalilin mi? Kiyaye halaye. Dalilin mi? Kiyaye gannansu. Dalilin mi? Kiyaye gabansu. Dan uwa, babu alkhairi ga duk mutumin da ya zamanto yana saba ma shari'a musulunci, yana taka dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce ka bar kaza, amma sai ya zamanto baka da aiki sai aikata wannan abu. Ina unwaninka a matsayinka na musulmi, sunanka Muhammad, sunanka Ahmad, sunanka ya dace ma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma kuma duk wani abin da annabi Muhammad ya hana zaka aikata. Yau abinda addinin musulunci na alqur'ani, alqur'anin da ake karantawa, khairu kitab, mafi alkhairi littahi, zai ce a daina kaza, amma kuma shine kake aikatawa. Wai kuma kana tunanin in ka mutu Allah subhanahu wa ta'ala zai ji kanka. To ƴan uwa, malamai suka ce waɗannan ayoyi umarni ne daga Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala lirrijali wan nisa, ga mazajenmu da matanmu. Ke mace an ce ki kare ganinki, kai ma namiji an ce ka kare ganinka. Kar ku rika duba zuwa ga abinda addinin musulunci ya haramta, batsa ababen da kai kanka zaka ji kunya wani ya tardo ka kana kallo. Ka duba wata jarabawa dan uwa musulmi, wallahi duk mutumin da zaka ga salula shi tana dauke da waɗannan abubuwa, lokaci guda zaka ga baya so wani dan adam irin shi ya gani, amma kuma ya manta da mahalicin shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin shi. Wanda me ake so da kai ka kyautata aiki, wanda shine ake kira al-ihsan, an ta'budallaha ka annaka tarahu, dukkan abin da zaka aikata, salulaka, wurin aikin ka, service din ka, kantin ka, dukkan abin da zaka aikata ka tsare Allah subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah ya ce fa in lam takut tarahu, wai idan har kai baka ganin Allah, fa innahu yaraka, wallahi Allah yana ganinka. To dan haka umarni ne kai tsaye daga wurin wa Allah madaukakin sarki, fa gaddil absa, wato mu kare gannanmu, kar ya zamanto muna duba zuwa ga haram. Amma harrama Allah ta'ala, game da dukkan ababen da Allah madaukakin sarki ya haramta, abinda Allah ya hana ka ka kalla, kai hakuri dan uwa musulmi, sako ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, doka ce. Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kaza, kai kokari ka hanu. Allah ya ce kar ka kalli kaza, Allah nan shine yayi maka wannan ido da kake buga gaba da shi. Malamai suka ce wal marad ghaddul basar anil aura wa mahalli shahwa, abinda waɗannan ayoyi suke nihi ƴan uwa musulmai shine kai kokari matuka, ya kai dan adam wanda Allah ya yi maka hankali, ya baka idanuwa, ya baka kunnuwa, kai kokari matuka ka kare kanka game da kallon abin da yake haramun, kallon al'aura ta dan uwanka. Ɗan uwa musulmai, ka duba musiba nawa zaka ga mutum ne ya sanya masalula shi batsa, alfasha, al'aura ta matan da suke na banza, wai su ne zai rika kallo sahe da marece dare da rana. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Adam malamai suka ce ka kare kanka game da kallon alfasha da duk wani abin da zai motso maka shahawarka, abin da zai kai ka zuwa ga halaka, musamman samari ash-shabab, kai da baka da aure, bin ya kai ka zuwa ga kallakallan ababen da za su motso maka shahawa. Karshe kuma ina zaka je ka zubar da wannan shahawa? Dole ka abka zuwa ga zina. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Kai da kake kallon ababen da busu dace ba, suna motso maka shahawa, baka tunanin Allah madaukakin sarki zai tada ka ya tambaye ka game da ababen da kake aikatawa. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah shi kanshi da rahama, yake cewa kad amara Allah ta'ala fi kitabihi bi ghaddil basar, lalle Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni a cikin littafin shi mai girma shine Al-Qur'ani. Ni Allah ya umarni shine a kare gannai, mu kare ganinmu, mu kare idanuwanmu, kar mu yi duba zuwa ga haramun, kan mu kalli abinda Allah madaukakin sarki bai yarda ba a kalla. Kai da Allah ya baka ni'ima, ka kiyaye wannan ni'ima har ka tarra Allah subhanahu wa ta'ala. Anan wannan malami Allah ya saka mishi da alkhairi yake cewa lalle Allah ya yi umarni a cikin littafi mai girma shine mukare gannai, wa huwa naw'an ghaddul basari an al'aura, mukare gannanmu game da al'aura. Kar ya zamanto muna kallon al'aura junanmu na haramun ne a cikin addinin musulunci, wa ghadduhu an mahalli shahwa, mu kare gannan mu ga dukkan ababen da za su kai mu zuwa ga shahawa. Sai malamin yake cewa fa ammal awwal ka gaddur rajul basrahu an ghairihi, shine dole wajibi ne ka kare ko ki kare kar ya zamanto kuda kallon al'auran junanku. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajul wala al-mar'atu ila aurati al-mar'a, bai dace ba inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bai dace ga mutun dan adam bai zamanto yana duba zuwa ga al'aurar dan uwan shi. Kana ganin ba komai bane, wallahi zai kai ka zuwa ga halaka. Kana ganin ba komai bane, wallahi Allah zai tambaye ka akan shi. Kana ganin ba komai bane, kana da dama za ka yi abin da ka ga dama, wallahi za a wayi gari kana rayuwa a duniya amma kuma ba ka gani da kyau. Karshe Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka. To shine anan malamin yake cewa bai dace ba ga mutum musulmi ya zamanto yana duba zuwa ga al'aurar dan uwan shi, kamar yadda hadisi ya tabbata daga annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ce abu na biyu amma tsani, abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta na kamewa ka kare idanka shine ghaddul basar an az-zina al-batina min al-mar'ati al-ajnabiyya, wato mutum wajibi ne mutum ya kare ganin shi game da duk wani kawa da ado wadda mata wadda ba taka ba, mata ajnabiyya wadda ba muharramakka ba za ta yi, kai kokari ka kare ganinka, kai kokari ka kare idanunka. Dan uwa musulmi, me zai kai ka zauna a titi cikin unguwa ka rika kallon wannan ta huce, wannan ta huce, wacce ta huce kaza, karshe wannan abun zai amfana maka da mi, zai amfana maka da samun zunubi, ba zai amfana maka komai ba, afwan karshe zai kai ka zuwa ga halaka, babu wani amfani a tare da mi kallon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta maka. Shine anan malamin yake cewa ghaddul basar an az-zinati al-batina min al-mar'ati al-ajnabiyya wa huwa ashadd min al-awwal. Ana shi yayi tsanani ma game da wacce nukta ta horko, karka kalli al-aura ta dan uwanka, matar da ba taka ba karka sa ta gaba ka kalle ta, dan uwa musulmi karka yi zauna a titi ka kalli wacce, ka kalli wani, ka kalli wacce, aikin ka kenan, rayuwarka za ta tafi a haka nan. Jiya wacce ta wuce, yau wacce ta wuce, gobe wacce ta wuce, kai kawai lissahin rayuwarka zai takaita a haka nan? To da haka ɗan uwa musulmai, lalle ido amana ne, lalle ido abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye mu akan shi gobe kiyama. Da haka wajibi ne malamai suka ce mu sarrafa shi cikin abinda addinin musulunci ya yarda, abinda Allah mahaliccinmu ya yarda, abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, shine musayyara wannan ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya dace ma shari'a ta addinin musulunci. In mun dawo bangaren hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisan suna da yawa ɗan uwa musulmai. Hadisan da nake so in karanta mana a wannan babe wanda kai tsaye suna da alaka da wannan maudu'i wanda muke tattaunawa a yau, hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud, yarda Allah shi tabbata a gare shi, wannan sahabi Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin wani hadisi, manzan Allah yake cewa istahayu min Allah haqqal haya, ku ji kunya ɗan uwa musulmai, ku ji kunyar Allah subhanahu wa ta'ala, haƙiƙanin jin kunya, in ji annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, sai wannan sahabi yake cewa qulna ya rasulullah, sai muka ce ya manzan Allah inna lanastahi walhamdulillah, ya manzan Allah ai muna jin kunya alhamdulillah, an gode ma Allah. Manzan Allah ne yake cewa ku rika jin kunya Allah, haƙiƙanin jin kunya. Anan sahabin yake cewa sai muka faɗa ma manzan Allah, sai muka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna lanastahi walhamdulillah, lalle mu muna jin kunya ai ba laifi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lalle manzon Allah muna jin kunya Ƙala laysa zalik, manzo Allah ya ce a'a ba haka nake nihi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa ma wannan sahabbai ba haka nake nihi ba, yace walakin istihya'un min Allah haqqal haya an tahfaza ar-ra's wa ma wa'a wa tahfaza al-batna wa ma hawa wa tatadhakkar al-maut wal bila. Manzo Allah yace wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya min Allah haqqal haya. Hadisi ne rawahu Tirmidhi. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ai ba haka nake nihi ba, ku saurare ni, ku ji ni da kyau. Yace walakinna istihya'un min Allah haqqal haya, abinda ake nihi da jin kunya Allah, hakikanin jin kunya, ku kai matuka wajen kunya Allah madaukakin sarki, shine an tahfaza ar-ra's wa ma wa'a, kanka da abinda kanka ya kumsa, ababen da kanka ya kumsa na kunnuwa da idanuwa da hanci da duk wani abin da ka sani na ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala. Sai manzo Allah yake cewa wannan shine ake bukata ku kiyaye. Dan uwa musulmi ka kare ganinka, dan uwa musulmi ka kare kunnanka, dan uwa musulmai ya zamanto abinda zaka sa ma bakinka halaliya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi. Ina anhwaninka ko ina anhwaninki, a matsayinki na musulma ko matsayinka na musulmi, zaka ci haram, zaka saurari haram, idanuwanka za su kalli haram, mi zaka tarra Allah subhanahu wa ta'ala gobe ka faɗa mishi? Raka nan manzo Allah yake cewa lalle yana daga cikin jin kunya Allah shine mu ji kunya Allah, ya ƴan uwa musulmai, mu kiyaye kanmu da duk abin da kanmu ya kumsa. Kaga idanuwa wallahi amana ce, kaga kunne dan uwa musulmi wallahi amana ce, kaga hancinka da bakinka wallahi amana ce. Haka duk lokacin da kai anhwani da su wurin saba ma Allah, to Allah zai yi maka hisabi a kansu. Da haka wannan hadisi yana karantar da mu kare gannai zuwa ga ababen da shari'a ba ta yarda ba. Karka kalli haram, karka cutar da kanka, kar ya zamanto abinda zaka aikata ana rubuta maka zini. Ka kwana ka tashi kana sallah kana azumi, karshe wannan ababen da kake aikatawa su za su hallakar da kai. Allah madaukakin sarki ya kare mu. Anan manzo Allah yake cewa an tahfazar ra'sa wa ma wa'a, sai ce wa tahfazal batna wa ma hawa, cikinka da abinda ya shahi ya kumshi cikinka ya zamanto ka kiyaye dokokin Allah. Karka ci haramun, karka sanya ma cikinka haramun, karka ci da iyallanka da haramun, dan uwa musulmi gabanka ka kare shi, karka aikata zina. Wannan shine manzo Allah yake nihi, wannan shine jin kunya Allah, wannan shine kiyaye dokokin Allah. Manzo Allah ya ce wata tazakkar al-maut, ka zamanto kana tuna mutuwa dan uwa musulmi, ba sai lokacin da bala'i da musiba da alloba ta zo ba sai kowa ya koma zuwa ga Allah, a'a, a koda yaushe ka zamanto kana tuna mutuwa, mutuwan nan tana raye, tana nan a rataye a wuyanka, ka kwana ka tashi duk inda zaka tahi. Allah ya ce qul innal maut allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, wallahi mutuwan nan da kuke gudu, kuke hama ku tara dukiya, kuke hama shagala da duniya da abin da yake cikin duniya, Allah yake cewa wannan mutuwar za ta riske ku, wallahi za ta tarda ku, kuma za ta cin muku. Sannan manzo Allah yake cewa ka zamanto mai yawan tuna mutuwa da walbila. Malamai suka ce da abin da yake zauwa bayan mutuwa shine ababen da mutun ya aikata wanda za a yi mishi hisabi a kansu. Dan uwa kana tunanin yau ranar Laraba a ƙarfe 12 na dare, idan da zaka mutu gobe ƙarfe 8 ko ƙarfe 9 a kai ka makabarta a binne ka, wai menene ka aikata ma rayuwarka? Dan uwa musulmi, kai da kake kalle-kalle ababen da Allah bai yarda ba da su, ka kalli haramun, ka kalli mata na banza, ka sanya film na haramun na batsa, kana tunanin yau Laraba idan ka rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye ka, wata amsa ce zaka ba Allah madaukakin sarki? To anan manzo Allah yake cewa lalle jin kunya Allah yana tare da ko yana cikin kiyaye dokokin Allah da amanar da Allah madaukakin sarki ya damka mana, kiyaye kai da abin da kai ya kumsa, ciki da abin da ciki ya kumsa, sanya shari'ar musulunci da abin da Allah yake so shine gaba, tuna mutuwa wannan shine abin da ake kira da kunyar Allah subhanahu wa ta'ala. Za Allah ke cewa waman arada al-akhira, kaga duk mutumin da yake so ya samu lahira ya tarda Allah, Allah ya bashi sakamako kyaukyawa, ya sanya shi gidan aljanna. Manzo Allah ya ce taraka zinatu dunya, wallahi dole sai ya bar kawace kawace na duniya. Menene kawa na duniya? Ka samu mota, ka samu gida mai kyau, ka samu mata mai kyau, ka samu ƴaƴa, wannan shine dan adam yake guri a rayuwar shi. Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayatud dunya, yace wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban, sai yace wa khairun amala. Shi dai gurin dan adam ya tara, shi dai gurin dan adam ya gina mai kyau ya shiga, shi dai gurin dan adam ya samu mata mai kyau wadda za a rika fada, wannan shine dan adam yake so. Manzo Allah yace duk mutumin da yake so ya samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah, wallahi dole sai ya bar kawace kawace na duniya, ya koma zuwa ga Allah, ya bauta ma Allah, ya kiyaye dokokin Allah. Manzo Allah yace faman fa'ala zalik, kaga duk wanda ya aikata haka, faqad istahya min Allahi haqqal haya, to tabbas ba makawa, ya samu jin kunya Allah subhanahu wa ta'ala, hakikanin jin kunya. Yan uwa musulmai mu tambaye kawunan mu, wai a yau shin muna jin kunya Allah subhanahu wa ta'ala? Shin muna kiyaye ababen da Allah madaukakin sarki ya hana mu? Shin abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni shine muke aikatawa? Kunnuwanka da idanuwanka suna sauraron ko suna kallon abin da ya dace ma shari'a, ko kuma a'a? To wannan abu ne wanda ya kamata a koda yaushe mutum musulmi ya zamanto yana tunawa. Yan uwa musulmai, hadisi na biyu wanda nake so in karanta mana anan, hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iyyakum wal julusu fi turqat, manzo Allah yake cewa na hane ku kashedinku ku kiyayi, al julusu fi turqat shine zama akan titika, ku zamna a titi a fada, na hane ku akan haka, zama a titi ku rika kalle kalle wacce ta wuce, an wuce da kaza, an yi kaza, wane yayi kaza, an namimanci gulma da sauransu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa masa sahabbai, na hane ku akan haka, ku kiyayi wannan zama a titika. Qalu ya rasulullah, sahabbai suka ce ya manzo Allah, malana min majalisina budd, wallahi ba makawa, ba yanda zan yi ya manzo Allah, zama a fada, zama na kan hanya, ya rasulullah mun saba, yaya zamu yi? Manzo Allah yaya ba makawa, sai mun zauna akan wannan hanya, na tahaddathu fiha, nan ne muke tattaunawa, muke zantawa. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa iza abaitum illa almajalis, to shikenan, idan har ba makawa kun kiya, sai kun zauna akan titika, ba dama ba yanda za ku yi, sai kun zauna akan titi, akan fadodi. Sai manzo Allah ce fa'atu tariqa haqqahu, to ku saurara da kyau ku ji, shine kowanne ɗaya daga cikin ku ya baiwa hanya haƙƙinta. Dan uwa musulmi, matukar zaka zauna akan fada ko akan titi, sai ka saurari menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Manzo Allah ce fa'atu tariqa haqqahu, ku baiwa hanya haƙƙinta, lalle hanya tana da haƙƙi akan ku. Qalu wa ma haqqu at-tariq ya rasulullah, sahabbai suka ce ya rasulullah, yanzu hanya ma ko titi ma yana da wani haƙƙi, to menene haƙƙin titi, menene haƙƙin hanya akan mu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Manzon Allah yace qala ghaddul basar, yana daga cikin haƙƙi na hanya shine ku kame game da gani, idanuwanka kar ya zamanto suna kallon haramun, idanki kar ya zamanto yana duba cikin abin da ya saba ma Allah. Kar ka zauna a titi ka kalli wacce ta wuce ka zage ta, wani ya wuce ka yi da shi. Azza Allah ce ghaddul basar, ka kame ka kame ka kiyaye game da gani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka. Abu na biyu manzo Allah ce wa kafful aza cikin hadisin dai, kuma ka kame game da cutarwa, kar ka bari a cutar da dan uwanka kana kallo. Haka kuma kar ka yi amfani da damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka, ka zagi wani, ka ci mutuncin wani, ka yi annamimanci da wani, zama ba zai yi albarka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ayyul muslimina afdal, waye cikin musulmai waye kowa falala, manzo Allah ya ce man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, musulmin da yake kowa falala a wurin Allah shine duk musulmin da zai kame ba zai cutar da bayin Allah ba, da halshen shi ba zai cutar da bayin Allah ba, da hannayen shi. To anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin haƙƙi na hanya dan uwa musulmi ka kame game da cutarwa. Kar ka cutar da dan uwanka, kar ki cutar da dan uwanki, kar ki cutar da ƴan uwarki. Kamewa wanda shine maudu'in namu ƴan uwa musulmai, yace wa raddu salam, amsa sallama. So nawa zaka tardo fada majalisa, ana tsogoni, ana hirarraki na banza, rigima ta balo, rigima ta siyasa, assalamu alaikum zaka yi sallama, amma kuma ba za su yi shi ba. To kaga anan karkashin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bumu baiwa hanya ba haƙƙin da ya dace. Anan manzo Allah yace raddu salam shine amsa sallama, ku kiyaye. In dai har ba makawa za ku zamna akan titi, to ya zamanto duk mutumin da zai yi muku sallama, mace ce ko namiji, za ku yi kokarin amsa mishi sallama. Wa alaikumus salam wa rahmatullah wa barakatuh. Manzo Allah yace wal amru bil ma'ruf, yana daga cikin haƙƙi na hanya dan uwa musulmi shine ya zamanto kuna umarni da kyaukyawa. Kar ku zamna a unguwa amma kuma za ku gama faɗa, za ku ce wani ya ce kaza, za ku ɗauko hirar wacce ku kaima wani, ku haɗa husuma, rigima a cikin unguwa duk da ku ne za a yi, sace-sace da bala'i, fada ku ba ta kawo ma unguwarku ko alkhairi na biye sai sharri. To anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle yana daga cikin haƙƙi na hanya shine mu kame game da gannanmu, mu kame game da cutarwa, mu zamanto muna amsa sallama. Yace wal amru bil ma'ruf, mu rika umarni da kyaukyawa, abinda Allah yake so. In kaga ana rigima ana faɗa, ka tashi ka raba, tunda dai ba makawa sai ka zamna. Kaga an biyo barawo, barawo ya saci kayan mutane, yi kokari a iyakarhin da gare ka, ka kama. Lokacin da zaka ga wata fitina ta faru, gobara ce a cikin unguwa, kayi kokari kayi amfani da ƙarhinka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wan nahyu anil munkar, bayan kun yi umarni da kyaukyawa kuma ya zamanto kuna hani ga mummuna. Wannan shine haƙƙi na hanya ƴan uwa musulmai. Amma so nawa zamu zamna a majalisa, so nawa zamu zamna a fada, zaman da zamu yi ba alkhairi bane, bal ma zai jayo sharri ga mutanen da suke unguwa, zai zamanto bala'i ga mutanen da suke rayuwa, zai zamanto alloba ga mutanen da suke wucewa. Karshe sai zamanto mun taka shari'ar musulunci, rayuwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu da lokuta ba mu ba su kima ba da daraja. Wallahi ƴan uwa, lalle lokaci abu ne mai tsada, wanda shine zaka gani a yau mun banzata, mun ɗauke shi a ba komai ba. Mutum ne zai yi zamanatin da sahi ya sha shayi na wari na biyu na uku da rana, ya sha shayi na wari na biyu na uku da marita, haka nan idan lokacin ka zai tafi, ya kai wanda ake lissafa maka lokacin ka da shekarun ka talun hashin ka, ya man yu'addu alaihi al'umra bin nafasi, ka ji tsoron Allah, ya zamanto dukkan lokutan ka ka kiyaye su. Saurari, ka saurari abin da yake alkhairi, ka saurari karatu, karatu alqur'ani, ka saurari zikiri, ga wa'azi, da makamancin haka ababen da zaka kalla karka kalli haramun maimakon ka kalli haramun ka kalli ababen da suka dace a shari'a me zai hana ka koyi karatu ga ababe na zamani na ci gaba yanzu zaka iya koyan alwala da sallah zaka iya koyan sallah ta gawa a cikin salula bidiyo na ibada ta haji ababen suna da yawa dan uwa musulmi amma kuma gabaki ɗaya sai mu sarrafa wannan ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga mi saban Allah madaukakin sarki to dan haka anan manzo sallallahu alaihi wa sallam yake fada masa sahabbai lalle yana daga cikin ababen da ya dace mu kiyaye mu hanya shine mu kare ganin mu da shine mahallul shahida cikin wannan babe namu mu zamanto muna kamewa game da cutarwa mu kiyaye duk lokacin da za a yi mana sallama haka umurni da kyaukyawa da kuma hani ga mummuna hadisi ne Bukhari da Muslim suka rawaito shi ɗan uwa idan muka koma maganganu na malamai mi malamai suke faɗa game da kamewa game da kiyaye idanuwa game da ni'imomi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana wanda wannan ni'ima abin tambaya ne a gare mu a gobe kiyama malamai suke cewa anna mabda tariq az-zina bi nazara lalle mataki na harko ko gaba ta harko wadda take kai dan adam zuwa game zina dan uwa musulmi sai ka saurara shine kallan abin da yake haramun wallahi duk mutumin da yake kallan haramun wallahi duk matar da take kallan haramun wallahi duk mutumin da ya zamanto baya da aiki sai kallan haramun karshe zai afka cikin haramun Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu wanda a yau zaka ga namiji yana da aure da matar shi a gida amma kuma salular shi tana cike da ababen da suke na kallan haramu matar aure wadda ya dace ta kula da haƙƙi na aure ita ma da zaka duba salular ta zaka ga ababe ne na batsa wanda addini bai yarda da su ba kallan haramun ƴan uwa musulmai baya kai mu ko ina face zuwa ga haramu adan malamai suka ce waja a wasfiha bi annaha sahamun min sahami iblis wai da menene ake siffanta kallan haramu shine wani mashi daga cikin mashi na iblis yusabu biha almar'u fayaqa'u fi masidatihi wallahi wannan mashi idan ya same ka ko ya same ki karshe dole za ku afka cikin kaidi da makirci na shedan kai da kake kallon ababe a yau gurin ka gobe ko jibi ka je ka aikata ababen da kake kallo dan uwa nawa zaka samu a yau mutum mai aure da matar shi da komai amma kuma za su zo shi da matar shi suna kallon haramu su sa film na batsa film ta ashiya wanda addinin musulunci bai yarda ba menene mutumin da yake alfasha yake batsa zai karantar da kai ana malamai suka ce sahamun min sihami iblis lalle kallan haramun duba zuwa ga haramun wallahi wata kibiya ce ko wani mashi ne wanda yana zauwa ne kai tsaye daga iblis abu na biyu malamai suka ce lalle kallan haramun mukhalafatul lahi aljabbar yana daga cikin abin da yake tabbatar da saban Allah subhanahu wa ta'ala Allah da ya halicce ka shi ya haramta ka kalli haramun amma kuma kana kallo Allah nan shi ya baka iko ya baka idanuwa ya baka hannu bal ma ya ni'imtar da kai da wannan salula ko tele wanda zaka sa gaba ni'ima ce mutum ɗari nawa ne wanda ba su da ita dan Allah da zaka tambaye kanka mutum nawa ne ba su da salula mutane ne irin ka mutum nawa ne ba su da tele mutane ne irin ka amma kuma kai Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare maka waɗannan ababe maimakon ka yi amfani da su wajen samun yarda Allah subhanahu wa ta'ala sai ka aikata abin da zai kai ka zuwa ga samun hushin Allah subhanahu wa ta'ala to anan malamai suke cewa lalle kallan haramun yana tabbatar da saba ma Allah da saba ma manzon Allah shi ko alqur'anin mu ya tabbatar da cewa wallahi duk mutumin da yake saba ma Allah yake saba ma manzon Allah Allah yake cewa qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin wani wuri Allah ce falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Wallahi duk mutumin da ya zamanto yana saba ma Allah, yana saba ma manzon Allah, ya jirayi irin musibar da za ta same shi. Dan uwa musulmi, kana tunawa idan ka manyanta ko ka girma ababen da ka zamanto kana kallo na haramun, shin za su gadar maka da alkhairi? Wallahi duk mutumin da ya zamanto yana kallon batsa, yana sauraron batsa, yana sauraron abin da bai dace ma shari'a ba, wallahi idan ya manyanta wannan ababe su ne za su rika bibiyar shi. To anan saba ma Allah da saba ma manzon Allah, yana gadar ma dan adam musamman musiba a rayuwa. Allah ce falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Wallahi ku guji duk mutanen da suka zamanto suna saba ma Allah, suke saba ma manzon Allah, su jirayi musiba da fitina, wanda kuma ƙarshe za su tarda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu azaba mai raɗaɗi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Malamai suke cewa anan yana daga cikin hanya an-nazaru da'iyatun ila fasadil qalb. Wallahi kallan haramun wata hanya ce ɗaya-ɗaya wadda za ta kai ka zuwa ga ɓanna, lalata zuciyarka, zuciyarka za ta keke shi. Dan uwa, kai da kake kallon abinda addinin musulunci bai yarda ba, kana kallon haramun, baka so mutane su ganka, ka laɓe daga kai sai kanka a cikin biro ko cikin shago kana aikata saban Allah, shin baka tunanin wannan abin zai lalata maka zuciyarka? Wanda ɗan adam ba komai bane face zuciyar shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi idan zuciyar nan ta lalace, gabaki ɗayan gangan jikinka zai lalace. Ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari cikin wani hadisi, sai ala wa inna fil jasadi mudgha iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya alqalb. Manzo Allah yake cewa wallahi ku saurara, a cikin gangar jiki na ɗan adam akwai wata tsoka, idan ta lalace ba wanda ya isa gyara ta, babu wani likitan da zai yi maka tsaye ya daidaita maka ita, ya maido maka ita daidai. Haka kuma idan ta gyaru, manzo Allah yake cewa jikinka gabaki ɗaya ya gyaru, in ta lalace jikinka gabaki ɗaya ya lalace. Manzo Allah yace ala ku saurara, wa hiyal qalb ita ce zuciya. Da haka ɗan uwa musulmi, idan kana kallon haram, wallahi yau da gobe zuciyarka za ta keke shi, sai ya zamanto ka latijanta, ka manyanta, ba ka da aiki latija ne kai, amma sai kallon haramun. Shi ne anan malamai suka ce an-nazara da'iyatun ila fasadil qalb, kama kala ba'd as-salaf an-nazaru sahmun summun ila al-qalb. Lalle gani na haramun, duba zuwa ga haramun, anhwani da idanunka cikin saban Allah, wani abu ne wanda zai kai zuwa ga lalata maka zuciya. Kamar yadda malamai suke cewa magabata shine an-nazar, lalle duba zuwa ga haramun, sahamun summun ilal qalb, wallahi wani mashi ne ko wata kibiya ce wadda take lalata zuciya. Da haka ya uwa musulmai, wajibi ne kamar yadda malamai suke cewa mu yi kokari mu kare kanmu game da duba zuwa ga haram, ka yi kokari ka kiyaye zuciyarka, ka hana ranka, ko da ranka tana so, li annan nafsa ammaratun bisu. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu abinda muka faɗa daidai. Allah maɗaukakin sarki ya bamu lada, ganin cewa lokacin namu ya tafi, kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.